A yayin zaman su na jiya Lahadi ne mambobin kwamitin zartarwar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki suka yanke shawarar zaben Bazoum Mohamed a matsayin gwarzon su na zaben shugaban kasa na 2021 a karkashin tutar wannan jam'iyya wacce a baya-bayan nan ake yada jita-jitar cewa sakataren ta Hasu Masaudu yana sha'awar samun wannan tikiti abinda wasu ke ganin sa a matsayin masababin korar sa daga mukamin sa na ministan kudin kasa. Honorable Idrissa Medaji dan majalisar dokokin kasa ne a karkashin inuwar jam'iyyar PNDS.
Kamar yadda an ka saba bakwai biyu duka ana taro na jam'iyya babban biro na koli ya yi taro kuma ga wannan taro da an ka yi an tattauna bisa batun candidature a jama'a duka sun amince sun ce president kin party Muhammadu Bazoum shi ne dan takara wanda zai jagora a 2021 zai zama dan takara na PNDS tarayya wannan abu da an ka yi shi duka biro na koli ya amince da haka nan da president duka sun amince da haka nan biron koli ya ce abinda yan jam'iyya sun kace mun amince da shi Bazoum shine candidate kinmu na party amma babu wani candidate bayan Bazoum
sai dai wasu na kwatanta cewar akwai yan yankin Doso da kuma wani rabi wani bangare na yankin Tilaberi da Tawa basu amincewa wannan matsayi ba
wannan zancen banza ne abinda shi ke zancen banza ne kaga dai fuma kwashina nan ka tambaye shi nan Musa Kalite wanda aka ce ma Kalite president kin federation kin Tilaberi shi nan duk sun amince da haka nan kenan babu wani bangare wanda bai amince ba duk wanda ka sani mai mai na tarayya sun amince da wannan magana
ya za ku yi da magoya bayan Hasu Masaudu waɗanda a baya-bayan nan ake bayyana cewa lalle sun dage kai da fata sai shi Masaudun ya tsaya takara
ha mu abinda tarayya ta tsaida shine mun ka tabbata ba mu tabbata da Masaudu ya hito ba bai ce mun bai ruwa a party ya bai hodi kenan ba mu tabbata ba da share da wasu ƴan goyen baya duk wanda shi ke dan tarayya na ya amince da Bazoum shine a kandidakin mu
wannan na nufin duk wani cece kuce ya kare kenan
ha cece kuce akwai dama cece kuce bisa rezo sosai na waɗansu na an hasa huta ga cewa haka nan amma mu a fuskar tarayya babu wani tashin hankali ba mu taba ji wani wanda hito ma shi na cewa kandida na shi mu wanda mun sani wanda biron koli ya tsaya da yau shine dan kandida mu shi dan takarar mu tarayya magana guda ce tarayya ita ce constitution mu in mun kai magana don da kowa ya amince tun yanzu nan mu da ga mun amince babu wani bangare da zai koma shi ce ba bai amince ba
bayan amincewa takarar shi Bazoum din yanzu menene mataki na gaba
a ina ce muka abinda mataki na gaba kongare ne muke shira ko shi zai jaddadawa shi tabbatar da wannan magana da an ka tsaida Bazoum shine dan takarar mu shikenan 2020 sai zo a yaki
sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.